'yar shigawa, kamar furanni masu kamshi haka kike cikin al'umma. Wurin ki sanyi ne ga zuciya, marmushin ki maganin damuwa. A duk inda kika taka, alheri yana bin sawun ki. Kin zama mudubin kyawu inda kyawu da kanshi yake duba kyau. Kin zama tauraruwa a idan duniya. Ba a iya misalta ki sai dai a yabe ki, kuma ba a iya kiran sunan ki ba tare da daraja ba. 'Yar jigawa, mai daraja ta gaske ce ki. Aimar.